لماذا ندرس التوحيد؟
don me yasa muke karatun ilimin tauhidi
law qala na qala limadha nadrus at-tauhid limadha la nadrus al-fiqh mathalan aw al-usul aw al-hadith aw ma ila dhalik
idan da wani zai ce me yasa ba za mu karanta usulul fiqh ko ilimin hadisi ko wani ilimin daban ba me yasa muka ce tauhidi a farko
na'am nadrus at-tauhid lanu haqq Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'abid
za mu karanta tauhidi ne na farko saboda haƙƙin Allah ne akan bayinsa
khulqna hatta nuwahhid Allah
an halicce mu don mu kadaita Allah
la yaqbal Allah subhanahu wa ta'ala ay amal illa bit tauhid
Allah ba zai karbi kowani aiki ba sai in an yi shi da tauhidi
wala adkhul janna illa muwahhid
ba mai shiga aljanna sai mutum mai tauhidi
takthir alhasanat
idan mutum yayi tauhidi to kyawawansa za su yawaita
takthir alsayiat
tauhidi yana kankare munanan ayyuka
da'wat al-anbiya wa rusul alaihim as-salatu was-salam wa tab'a min ba'dihim
tauhidi shine abin da annabawa da waɗanda suka biyo su da kyautatawa a bayan su suka yi da'awa zuwa gare shi
kuma qad yas'alaka insan yaqul hal anta muwahhid
wani zai iya tambayan kai ce shin kai mai tauhidi ne
taqul na'am ana muwahhid
zaka ce eh ni mai tauhidi ne
yaqul lak ma huwa at-tauhid
sai ya ce maka amma to menene tauhidin
fa idha kunt la ta'rif ma huwa at-tauhid hadha ma'nahu an al-insan hadha indama qala annahu muwahhid hadha kadhib
kaga kenan idan yace maka menene tauhidin sai zama baka san ma'anar sa ba zai zama kenan abin da ka fada na cewa kai mai tauhidi ne ƙarya ne
thumma idha sa'alak sa'il wa qala hal anta mushrik
idan wani yazo ya tambaye ka to kai mushriki ne
mai shirka taqul a'udhu billahi ana lastu mushrik
zaka ce a'udhu billahi ni ba mushriki bane
tayyib idha kunt la ta'rif ash-shirk fal'allak waqi' fi ash-shirk al-akbar anta la tadri
kenan in har ya zama baka san menene shirka ba la'alla a aikace kana aikata shirkan baka sani ba
idan awjaba al-wajibat awwal al-wajibat ta'allum at-tauhid
kenan wannan ya nuna cewa farkon abin da yafi zama wajibi akan kowa shine ya tsaya koyi tauhidi